This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 30 ga watan Mayu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi ya kira ga al'ummar duniya da ta gaggauta kawo ƙarshen yakin Gaza. Rundunar sojin Ukraine ta ce sojojin Russia sun kai hare-hare a tsawon dare suka yi barna a fadin Ukraine. Sannan mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Cap Campbell da takwaran aikinsa na China Ma Zhaozhu na ganawa a birnin Washington na Amurka.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban majalisar sojojin jamhuriyar Niger Abdulrahman Chani ya ki ganawa da ministan ma'adanan kasar Benin gab da wani taron masu ruwa da tsaki akan sha'anin man fetur a birnin Yamai. Yayin da wasu ke gani matakin bai dace ba, wasu na ganin cewa hakan yayi daidai.
Ba ta yiwuwa ne a Niger ta yau ya zamanto minista na Benin zai zauwa game da aiki da shahin ministoci. Shugaban kasar Benin ya rubuta wasiƙa ya ba shi sai amshi biyamin da ita wajen shugaban kasar Niger. A'a, ana mu gani ba a yi ba duk tako ba a karama shugaban kasa ba haka nan.
Ibrahim na Maiwa Jigo a ƙungiyar kare haƙoƙin jama'a ta NPCR kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi da babban hafsan tsaron Najeriya General Christopher Musa akan kokarin da suke yi na magance matsalar tsaro a Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda ya tattauna akan cutar sankarar huhu, wadda bincike ya nuna tana ɗaya daga cikin cututtukan sankara da suka fi kisa a faɗin duniya. Amma yanzu dai a fara da shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran. Shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi yau Alhamis ya kira ga al'ummar duniya da ta yi hoɓɓasa wajen kawo ƙarshen yakin Gaza. Ina mai ƙarawa da kiran al'ummar duniya da a gaggauta ɗaukar mataki na samar da kayan agaji a zirin Gaza a kawo ƙarshen ƙawanyar da Isra'ila ta yi, sannan a daƙile duk wani yunƙuri na raba Falasɗinawa da ƙasarsu, a cewar El-Sisi yayin da shi da sauran shugabannin ƙasashen Larabawa ke wani a taro a birnin Beijing na China. Shugaban China kuma Xi Jinping yau Alhamis ya yi shelar ware kayan agaji na dala miliyan 69 ma Gaza da kuma miliyan 3 ga cibiyar kula da harkokin Falasɗinu ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Rundunar sojin Ukraine yau Alhamis ta ce sojojin Russia sun kai hare-hare a tsawon dare da makamai masu linzami guda 19 da jirage marasa matuƙa 32 a faɗin Ukraine, yayin da ita kuma Rashiyar ta ba da rahoton wasu hare-haren da ita ma Ukraine ta kai. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo dukkanin jirage marasa matuƙa 32 ɗin da kuma 7 daga cikin makamai masu linzamin. Sarhi Lasak, gwamnan yankin da Prosika da ke yankin tsakiyar Ukraine, ya ce an kakkaɓo 7 daga cikin jirage marasa matuƙan a wurin, inda baraguzai suka lalata wani gida da kuma wayoyin wutar lantarki. Haka zalika an cafko wasu makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa a sararin saman yankunan Chasky da Kherson da Kalovsky da Kirovohrad da birnin Kyiv da Odessa da Bartsiya da kuma Zaporizhia. Kwanaki 10 da rasuwar shugaban Iran a hatsarin jirgin sama a yankin arewacin ƙasar, har yanzu hukumomi ba su faɗi dalilin da ya sa daga cikin jiragen sama masu saukar ungulu guda 3 da suka yi jigilar maido da jami'an gwamnati zuwa Iran bayan wata ziyara da suka kai kan iyakar Azerbaijan. wanda ke dauke da shi shugaban shine kadai ya fado a wani yanayi na matukar hazo wani al'amari kuma mai daura kai shine yadda ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin jirgin ya rayu bayan hatsarin na ranar 19 ga wata a lardin gabashin Azerbaijan wanda ke cikin Iran na tsawon sa'o'i inda har yi ta ansa wayoyi da dama a cewar kafafen yada labaran gwamnatin Iran kafin masu ayyukan ceto su isa wurin inda suka same shi a mace shi ma an bayyana shi da sunan Muhammad Ali Ali Hashem wanda malamin addini ne daga gabashin Azerbaijan kuma wakili ga shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei babu wanda ya tsira da ransa daga cikin mutane takwas da ke cikin jirgin ciki har da shi shugaba Ibrahim Raisi da ministan harkokin waje Hussein Abramir Olahem
to kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu A ci gaban rikicin diplomasiyyar da ke faruwa tsakanin hukumomin Niger da na Jamhuriyar Benin, shugaban majalisar sojoji ta CNSP ya ki ganawa da ministan ma'adanan Benin gab da wani taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin man fetur da ya hada jami'an kasashen biyu a birnin Yamai. Ministan na tafi ne da wani sako da ya ce shugaba Talon ya umarce shi ya damkawa Janar Abdulrahman Chani a matsayin tayin sulhu. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Munabarma, ya aiko mana da wannan rahoton.
Makasudin wannan taro da ya hada jami'an China da Niger da na Benin a tsawon wuni biyu a nan Yamai shine zakulo hanyoyin da za su bada damar karfafa matakan dorewar ayyukan bututun man da ta hanyar sa Niger ta fara fitar da danyen man ta zuwa kasuwannin duniya a ranar 19 ga watan Mayu 2024 daga tashar jirgin ruwan sama a jamhuriyar Benin. Zaman da ministan ruwa da ma'adanan jamhuriyar ta Benin Samu Saidu Adambi a taron manema labaran da ya kira bayan komawar sa gida yace ya gudana cikin yanayin fahimta. Wannan haduwa an yi ta ne a wani lokacin da hukumomin Niger da na Benin ke yi wa juna kallon hadarin kaji. Sabanin da ya biyo bayan takunkumin sai da yawo mai nasaba da juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Zancen nan da ake ba shiga ba fita akan iyakokin kasashen biyu yayin da Niger ke zargin Benin da baiwa sojojin Faransa damar kafa sansani da zummar kitsa wata ta'asa ita ko Benin na cewa batun zargi ne maras tushe a haka ne ministan ruwa da ma'adanan Benin ya buƙaci ya gana da Janar Chani a fadar sa da nufin isar da sakon shugaba Patrice Talon wanda ke kunshe da tayin sulhu a cewar sa
Passons le monologue du frère nigérien, le général de brigade Tiani Abdourahman, qui n'a pas pu me recevoir pour donc prendre ce message-là.
Kawo yanzu ba wani martani daga bangaren mahukuntan Niger a game da bayanan na ministan ma'adanan Benin a yayin da kungiyoyin kare haƙƙin jama'a suka fara bayyana matsayinsu akan wannan dambarwa. Jigo a kungiyar MPCR Ibrahim Namewa ya yaba da matakin na shugaban majalisar CNSP.
Ba ta yiwuwa ne a Niger ta yau ya zamanto minista na Benin zai zauwa game da aiki da ya sha ministoci shugaban kasar Benin ya rubuta wasiƙa ya ba shi sai amshi biya min da ita wajen shugaban kasar Niger a na mu gani ba a yi ba duk tako ba a karama shugaban kasa ba haka nan inda kuma matsaloli shi Patrice Talon shugaban kasar Benin har ya kai wasiƙa ya ce a iso mishi da ita wajen shugaban kasa Abdulrahman Tani mi zai hala shi ya dauko jirgi ya zo ya gamu da shi su tattauna don saboda a samu maslaha
sai dai shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa na ganin rashin dacewar wannan mataki
alaka tsakanin kasa da kasa ya fi karfin mutum da mutum ba a jagoranci da son kai da son rai koko da nuna isa kowace kasa tana kokowar yadda za ta yi matsayin nan na diplomasiya ya kasance an tahiyar da shi bisa ga karamci da sauransu sai ke iske kasashe masu manya-manya ma masu yaki da juna matsayinsu na diplomasiyan nan ana aiki da shi
yanayin tabarbarewar dangantaka a tsakanin Niger da Benin na ƙara fitowa fili a wani lokacin da sabon shugaban kasar Senegal Bassirou Diomaye Faye ke ziyara a kasashen Burkina Faso da Mali a wannan alamis wanda aka bayyana cewa ko baya ga batun karfafa hulɗa tsakanin kasarsa da waɗannan kasashe rangadin nasa yunkuri ne na bikon kasashen IOS waɗanda a ƙarshen watan Janairun 2024 suka ba da sanarwar ficewa daga kungiyar ECOWAS sakamakon zarginta da kaucewa ainihin manufofin kafata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma, to kuna jin shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
To Maryam, masu kada ƙuri'a a Madagascar na jiran sakamakon zaben majalisar dokokin kasar. Jiya Laraba aka gudanar da zaben a wannan tsibirin ƙasa ta tekun India, inda kakunan an sake zaben shugaba Andre Rajaonarbara a wani zaben da mutane da dama ke masa ganin mai cike da matsaloli, inda masu kada ƙuri'a kalilan ne suka fito kuma bangaren adawa ya kaurace. Jam'iyyar su Rajolina ta Tanaro Malagasy Banona na hankurin samun rinjaye a wannan zaben.
Nyan rasanamu yin na fazanwe tukunwe anon yasani.
Wani mai kada ƙuri'a John Zandri ya ce ana buƙatar mutanen da aka zaba su yi abin da ya dace. Ya kamata waɗanda aka zaben su yi komai tsakani da Allah, kuma su yi tunanin abinda zai amfani al'umma. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Kurt Campbell na karɓar bakuncin takwaran aikinsa mataimakin ministan harkokin wajen China Ma Zhaozhu a birnin Washington a yau ɗin nan Alhamis. Makasudin tattaunawarsu shine a tabbatar da ci gaba da samun kafafan tuntubar juna a kodayaushe don kauce ma ɗaukar mataki cikin kuskure da kuma fadawa cikin rikici ba da niyya ba, musamman ma a lokacin da ake zaman ɗarɗar. Bayan tattaunawar tasu za a shafi sa'o'i biyu, ana yi ne za a yi kuma liyafa ma jami'an Amurka da na China a ma'aikatar harkokin wajen Amurka yayin da suke wato ci gaba da musayar ra'ayi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A ci gaban tattaunawar da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha ya yi da babban hafsan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa, janar ɗin ya bayyana matsalolin da suke fuskanta a ƙoƙarin da suke yi na kawar da 'yan bindiga da ɓarayin daji. Ya kuma tattauna a kan batun matsalar makamai da ke shiga hannun jama'a ba bisa ƙa'ida ba.
Janar Musa kama shugabannin ɓarayin da na daji ɗin nan. Sau da yawa yana da ban mamaki ka gansu a social media sun fito suna maganganu, wani lokaci ba har 'yan jaridu suna samun su je wurinsu su yi taɗi da su. Me yasa in 'yan jarida za su iya gano su hukumomin tsaro ba za su iya gano su?
To ai ka san 'yan jarida su za su yi musu sun san ba za su kama su ba. To mu kuma sun san cewa mun san inda suke za a kama su, kuma yanda muke akwai abubuwan da yake kamata da za mu yi amfani mu nemo inda suke. Muna amfani da shi amma muna samun matsala samun abubuwa daga waje. Akwai kasashe da yawa da ke kuma start takun kuma suna hana mu samun waɗannan abubuwa, so kuma yana affecting din aikin da muke yi. Amma muna ci gaba, kuma wannan shekara in ka san yanzu mun kashe wajen manyan su wajen guda 67. To abun ne domin akwai yunwa, so suna samun mutanen da za su jawo in sun dan ba su naira 500 mutane sai su zo su shiga domin akwai yunwa. To abun da ke kara abubuwan kenan.
An ce musamman wajajen yankin Lake Chad har yanzu ana samun makamai da suke shigowa da wajajen su Libya su ina ne. Sannan kuma an ce ma yadda suke samun makaman da farashin makaman, idan ka kwatanta shi da yadda hukuma ko gwamnati ko soja suke sayan su, akwai bambancin farashi. Sannan kuma ga samun su a sauƙaƙe.
Ai da dama kasan aikin da suke, akwai wanda suke taimakon su da kuɗi daga ƙasashen waje da na ciki da suke samun
ƙungiyoyi.
To shi yasa su kowane ko nawa ne ka kawo su za su iya siya waɗannan makamai da suke yi. Amma abin da nake so yanzu muna Desert Sanitary Three a can tafkin abin nan Captain Charge, and kuma in fact just shekaran jiya so muka samu ciki da muka shiga Sambisa da wuraren nan duk, amma samun fitar da mutane bifeda 350 da muka fitar da su, wanda duk aka rike su waɗansu sun yi fiye da shekara 10 a wurin. To abin da muke ciki kenan, kasan kuma wurin na da girma ba ƙaramin wuri ba ne, an kuma mu yawan mun ka duba. To shi yasa muke aiki tare, shi yasa kuma muke ce ma jama'a a haɗa kai, na gode musamman ma mutanen Borno wallahi sun ba mu taimako sosai sosai shi yasa kaga muka samu nasara to abinda muke roƙon mutanen arewa duka a hada kai da 'yan sanda da sojoji a hada kai da 'yan tsaro inda zamu samu nasara
to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan dajin huhu Dajin huhu wani nau'i ne na cutar daji da ke kama huhu kuma yana farawa ne da wani abu kaman tsiron jijiya a huhu haka kuma bincike ya nuna cewa yana ɗaya daga cikin cutar daji da ke kisa a fadin duniya tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi inda ya fara da yi mana cikakken bayani game da cutar da kuma abubuwan da ke haddasa ta
lung cancer wato kansa na huhu kenan a turance muna kiran shi da bronchocarcinoma kuma lung carcinoma wannan dai kawai yana nufin kansa ne na huhu wala'alla huhu ne guda biyu gabaki daya ko kuma huhu na dama ko kuma huhu na hagu wannan lung carcinoma din nan ko kuma kansa huhu yafi kama mutane ne wanda suke shekaru 45 sama ba don kuma ba saboda su ne ake sa ran sun dade suna wani abun da yake jawa wannan kansan menene yake jawa wannan kansan ba kuma ne illa shan sigari wato ainihin sigari wannan da muka sani wanda mutane suke sha matasa ne maza ne mata ne tsofi ne har da ma wa'ansu yara wanda suke daga shekaru 18 19 20 suna yawan shan wannan sigari din musamman an fi jaddadawa akan sigari saboda shine yake da wani sinadarai marasa kyau da suke shiga cikin huhun mutum sai su cause irin wannan damage din sai kasance cewa huhun mutum baya aikin da ya cancanta sai ya jawo masa irin wannan kansa na huhu wanda yake janyo masa matsaloli kala-kala daban-daban sai dai wani gudu ba hanzari ba bincike dai kawai ya nuna cewa a cikin kashi 100 wanda suke da wannan kansa na huhun kashin 95 ne suke kamuwa da shi saboda yawan shan sigari musamman nau'in su shekaru masu yawa ba wai shan sigarin sati ɗaya bane sati biyu ko kuma wata ɗaya ko ma wata shida yake janyowa irin wannan kansa din a'a musamman wanda ya sha sigari wanda ya kai akalla shekara 10 ko ma sama da 10 yafi kamuwa da irin wannan kansa na huhu wanda zai ce ai na shekara sama da 20 ina shan sigari amma kuma har yanzu ciwon kansan nan bata kama ni ba to dan uwana ƴar uwata ka jira ki gani ba wai muna fata ba amma alamu ya nuna cewa in dai har mutun ya wuce wannan shekaru 10 ina shan akalla kara 3-4 kullum a rana ba tare da ya daga kafa ba to ba abun mamaki bane zai iya kamuwa da wannan kansa na huhu wanda zai iya masa damage a rayuwar shi gabaki daya to ai mun ce kashi 95 ne a cikin 100 wato ainihin sigari yake jawo wato sauran kashi 5 din su menene suke jawo akwai wa'ansu iska wanda mutum ba a bukata shaga irin wanda yake kunshe da arsenic chromium so iron oxide har da ma radiation wanda shi ba iska bane radiation shine dai radiation wanda in mutum ya kasance yana yawan ta'ammali da irin wannan iskan musamman a gurin irin aikin da yake in akwai irin wannan koran to babun mamaki bane in ya kai shekara 15 20 ko ma saboda haka zai iya samu kansa na huhu in kuma bai samu kansa na huhu ba to babun mamaki bane za su iya samu chronic obstructive pulmonary disease wanda aka bi sani da COPD wanda shi ma wani kani ne na kansa amma ba kansan bane shi ma sai dai kawai yana kama huhu ne ya hana mutum sakat
to likita kamar wasu irin ayyuka ne idan mutum yana yi zai iya kamuwa da dajin huhu
kamar misali a ce mutum yana aiki a gurin arsenic ko kuma chromium ko kuma so iron oxide gurare wanda akwai wato ainihin wa'annan iska din kamar a zuwa ce wanda suke aiki da irin su asbestos din na ko wanda suke aiki a gurin kura wanda kullum suna yawan shakan shi haka ma wanda suke yin shara ba dole samu kansa ba amma za su iya samu COPD abin da yasa nake hada wannan kansa da COPD saboda alamun shi suna zuwa ɗaya ne saboda yawanci abin da yake jawo su iri ɗaya ne sai dai ba wai sak iri ɗaya ba akan samu irin wanda suke da cuta irin na asbestosis ko kuma silicosis ko kuma pneumoconiosis wannan duka su da occupational lung disease amma su ne suke accounting for only 5% of wannan kansa na huhu me nake nufi da 5% in yau aka zo aka ce maka ga marasa lafiya guda 100 wanda suke da ciwon kansa to babu mamaki bane 95 a cikin wa'annan marasa lafiyan sun kamu da wannan ciwon kansa ne saboda shan sigari kashi 5 ne kawai suka kamu da shi saboda occupational lung disease
to likita menene ma alamomin wannan cuta ta dajin huhu
daga cikin manyan alamomin wannan kansa shine akwai matsalolin numfashi wanda mutum kowane irin magani ya sha in dai ba wani ikon Allah ba dole ya bude masa hanyar samun numfashin nan saboda wannan sigarin da ya sha ya riga da ya kashe wa'innan na'urorin da yake taimakawa gurin ƙara masa iska a cikin huhu da kuma zuke iskar da bai bukata ya fitar da shi ta hancin shi ko kuma ta bakin shi. Na biyu, aka samu wato ainihin ciwon kirji, sai kaga mutum ya kasance yana yawan ciwon kirji yaje ba abun da ya masa dadi, wasu kan ma sukan ce kamar an dame kirjin su ne, kamar an daure kirjin su haka suke ji. Mutane da yawa da suke da irin wannan kasa suna yawan samun rama, in ma ba su rame ba to ba za su iya kiba ba, sai ga suna ta shanyewa, suna ta wato ainihin kamar sankarewa, jikin su da yana nan yana ta ramewa na ba gaira ba dalili saboda irin wannan kasan. Na gaba, akan samu loss of appetite, sai ga mutum abincin baya masa dadi, ko ya ci abincin ma sai ga ya ce maka ya ishe shi, sai ga ji in dai ba sha wannan sigarin ba shine in ya ci abincin gaba to ba zai taba jin dadin ci wannan abincin ba. Sai kuma akwai wato ainihin jikin mutum ga baki daya, fatan shi da fiskan shi ne tare da ainihin labban shi da hannayen shi, duk inda yake shan sigarin kana gani kasancewa mutum duk alamun ya nuna a jikin shi ko kuma ya nuna a jikinta, wayannan su ne manyan alamomin shi. Amma akan samu wanda suke zuwa da tari, suke zuwa da tarin ma, ya zo har da tarin jini, wanda duk wani magani da zaka ba su na tari ba zai taba tafiya ba, saboda shi wannan tarin ba wai tari bane wanda aka same shi ga pneumonia ko kuma tuberculosis ko kuma asthma ko kuma other lung diseases, but rather daga cancer aka same shi. To yawanci wayannan su ne manyan alamomin. Amma na matsalan numfashi wato dyspnea kenan, be it orthopnea ne ko kuma dyspnea din wato mutum yana kwance ne ko kuma yana zaune ko yana tafiya, duk matsalan numfashi ya dinga bin shi, to shine babban alama na wannan ciwon kansan.
To likita, irin wannan daji na huhu ya kasu kashi nawa ne?
Daga cikin ire-ire wannan na wannan kansan, muna da histological classifications. Wannan kuma histological classifications din ba ta bayyana cewa ga mutum wanda yake da shi har sai an zo an yi biopsy. Biopsy shine yanzu a zo a dan dauka tissue ko kuma yanzu ya ce wani dan binci ne kadan daga huhu mutumin da ake tunanin cewa yana da kansa, sai a je a gwada. In aka gwada ne to zai nuna mana shin mutumin nan yana da squamous cell carcinoma ne, adenocarcinoma ne, small cell carcinoma ne, large cell carcinoma ne, ko kuma alveolar cell carcinoma. Su ma dukkan su ire-ire ne na histological classifications na lung carcinoma. So kenan an gane abin da yake nufi. Shi kanshi kansan huhu yana nan daban-daban, kala daya har kala hudu zuwa biyar. Sai dai amma generally a Hausance zamu kira shi a matsayin kansa na huhu wanda yake addaban mutane.
To likita, shin ana iya warkewa idan an sha magani?
To wani babban abin da zamu faɗa dai wanda zai bada matukan mamaki shine yawanci maganin da aka yi amfani da shi dan shawa kan wannan matsala na kansan huhu kashi bai fi 20 bane zuwa 30 ake cin nasara, kashi 70 zuwa 80 yawanci ba a cika samun nasara ba, in dai ba wai an canza huhun bane gabaki daya. Wani abu shi lung transplantation kenan, wato a cire huhun mutum sai a ji a dauko wani huhu na mutumin da yake da lafiya, ko kuma ko da ma a zo a ce bai da rai, in dai huhun yana da kyau sai a zo a maida mishi. Amma akalla bincike ya nuna cewa ana yin wannan wato ainihin aikin nesa mana naira miliyan 100 in mutum zai bar Najeriya. So kuma a Najeriya ni dai a sani na ban san inda ake irin wannan aikin ba. Amma daga cikin wa'ansu kuma da ake wanda ba dole su aiki ba, ya hada da irin su chemotherapy, akwai irin su radiotherapy, akwai irin su brachytherapy, akwai irin su cryotherapy, har haka pleural drainage wanda shine za a zo a sa mutum wato ainihin kamar dan tiyo kadan a cikin kirjin shi dan a taimaka gurin zuke ruwan da ba a bukata, wanda wata rana kansa yakan iya tara wannan ruwan, sai ga mutum bai samu isasshen numfashi ba, sai ga ruwan ya fito baki yayi muni yayi wani iri, amma kuma yakan taimaka mutum ya samu numfashi. Amma ba shi yake nufin ayi treating wannan kansa din ba. To sai sa prognosis din shi wato generally ina ce prognosis wato outcome din shi bayi da kyau. So duk wanda aka ce maka ko kuma aka ce miki yana da ko kuma tana da kansa na huhu, ko da ma kansa na huhu na dama ne ko na abu, to yawanci ba a cika cin nasara ba, cikin watanni kadan za a iya rasa su, Allah ya sauke.
Kamar wasu irin illoli ne wannan cutar da dajin huhu ke haifarwa mutum?
So daga cikin babban illan da ya fi daga hankali shine metastasizing, wato shine kasancewa cigaba da bazuwa ko kuma spreading daga wannan huhun. Ya kamu sai ga ya fara bazuwa, yana bazuwa ya shiga hanta, daga hanta ya wuce koda, daga koda ya wuce cikin tumbin mutum, daga tumbin mutum ya koma sama ya shiga kwakwalwa, har cikin kashin mutum yana shiga. So yayin da aka ce maka abin da ya faru daga huhu ya shiga cikin kashi kan, to gaskiya fa tabbas wannan ba karamin abin tashin hankali bane. To sai shi ake so mutum ko ma menene kar ya dai kasance ya bari ya samu wannan kasa na huhu, dan yayin da ya fara bazuwa to zai wahala a samu maganin da zai kasance ya shaka wannan matsalan, ko da ma a zo a ce an canje huhun ne gabaki daya, inda ya bazun ba za a zo a ce to za a canje kashin shon mutum, ko kuma a zo a ce to a bi a canje hanta, a bi a canje kodan mutum, a'a sai dai ya kasance cewa dai kawai in an canje huhun hala ya dan taimaka masa na wani kankanin lokaci. Bayan shi akan samu wani abu shi palsy. Wannan palsy din nan kuma sun rubuta shi biyu, mukan samu pharyngeal nerve palsy tare da laryngeal nerve palsy, wanda kuma manyan alamomin shi da yake zuwa shine tsananin rama da mutum zai cigaba da yi, sai kuma odynophagia wato tsananin ciwon wuya yayin da yazo ko kuma tazo hadin yawo, sai abin ya cigaba da tsananin damusu, ko wani irin magani za su sha ba zai wato ainihin sake su ba, saboda wannan ciwon wuyan da suke samu na hadin yawo ba wai daga wani matsala bane, illa daga consequences ne na shi wannan kansa da yake cikin addaban mutum. So abu ne wanda ya kamata a ce mutum ya guje masa gabaki daya, wanda in Allah ya yi mutum ya bar shan sigari ya zo ya kiyaye baya amfani da shi ga baki ɗaya, to koda ma yana irin aikin da zai iya kawo masa irin wannan kasa din na nemeta baya irin su asbestosis, silicosis, pneumoconiosis, occupational lung disease kenan generally, to ba dole ya kamu da irin wannan kansan ba, amma ba abun mamaki bane zai iya karewa ko kuma za ta iya karewa da chronic obstructive pulmonary disease. Na biyu, shawarin da zan bayar kuma ga wanda suke amfani da murhu musamman mata wanda za ga hayaki kullun suna cikin hayaki, yana da kyau inda haliman sajen su don Allah su samu musu wani mafita wanda zai kasance ba za su na amfani da wannan murhun ba. So babban abin da ya kamata a kiyaye shine a guje wa shan sigari. Allah ubangiji ya samu dace.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla a gaida Hawwa Umar. To yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Jau. Yace shekara 25 cif-cif akan mulkin demokradiya a Najeriya. Kuma mun fahimci cewa shekaru kadai kasar ta mu take tarawa ba tare da tana girma ba. Don haka akwai buƙatar gyara. Domin dai bamu ga amfanin yin tafiyar da ba a zuwa ko ina ba. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, salam VOA Hausa. Wannan zamanin namu na tsadar rayuwa da komai ya hau sama. To dawowarsa ƙasa zai yi wuya. Kamar ka ce jiya ne ta dawo yau. Sako daga Umar Kambaya wuri. Shi kuma Haruna Muhammad Katsina cewa yayi. A kusan kullum masu damfarar mutane sai ƙara bullo da sabbin hanyoyin damfara suke yi, musamman a hanyoyin sada zumunta na zamani da ma wanda suke yi ido da ido. A saboda haka nake ƙara jan hankalin mutane da mu ƙara hankalta ko kiyayewa da ƴan damfarar, kada mu fada a cikin tarkonsu. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, a yayin da damuna ta soma kankama a yankin arewacin Najeriya, a gefe ɗaya ƴan bindiga na ci gaba da zafafa hare-harensu a yankunan karkarar jihar mu ta Zamfara da manufar hana manoma noma gonakinsu, wanda hakan babbar barazana ce da ke iya haifar da ƙarancin abinci. Muna kira ga hukumomin tsaro da su ƙara zage damtse don tunkarar wannan matsala. Sako daga Muhammad Salihu Ƙauren Namo da jihar Zamfara. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, haramta zanga-zanga da kuma ba wa jami'an tsaro umarnin kama duk wanda ya fito da gwamnatin jihar Kano ta yi. Hakan ya yi daidai, ganin cewa ta hakan ne za a kare lafiya da kuma dukiyoyin al'umma. Sako daga Sani mai lange-lange Yalwaya wuri. Mun gode da waɗannan sakonnin, a ci gaba da aiko mana. Madalla, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takaicen, shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi yau Alhamis ya yi kira ga al'ummar duniya da ta yi hoɓɓasa wajen kawo ƙarshen yakin Gaza. Ina mai ƙarawa da kiran al'ummar duniya da a gaggauta ɗaukar mataki na samar da kayan agaji a zirin Gaza, a kawo ƙarshen ƙawanyar da Isra'ila ta yi, sannan a daƙile duk wani yunƙuri na raba Falasɗinawa da ƙasarsu, a cewar El-Sisi a yayin da shi da sauran shugabannin ƙasashen Larabawa ke wani babban taro a birnin Beijing na China. Rundunar sojin Ukraine yau Alhamis ta ce sojojin Rasha sun kai hare-hare a tsawon dare da makamai masu linzami 19 da jirage marasa matuƙa 32 a faɗin Ukraine, yayin da ita kuma Rashar ta ba da rahoton wasu hare-haren da ita ma Ukraine ta kai. Kwanaki 10 da mutuwar shugaban Iran a hatsarin jirgin sama a yankin arewacin ƙasar, har yanzu hukumomi ba su faɗi dalilin da ya sa daga cikin jiragen sama masu saukar ungulu guda uku da suka yi jigilar maido da jami'an gwamnati zuwa Iran bayan wata ziyara da suka kai kan iyakar Azerbaijan, wanda ke ɗauke da shi shugaban ne kaɗai ya faɗo a wani yanayi na matuƙar hazo.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan komawa ga tsohon taken Najeriya da hukumomin ƙasar suka bada umarnin a yi. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da bada umarni, da ma injiniyan mu Mr. Patrick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.